an dai gama jefa ƙuri'u a babban zaben ta kasar Ghana tuni har ma an shiga kidaya ƙuri'u waɗannan da ƴan sa'o'i za mu so mu samu sakamako to amma yanzu ga yadda jefa ƙuri'ar ta gudana gabanin soma zaben na kewaya tarin tashoshin zabe inda na tarar da mutane birjik cikin dogayen layuka waɗanda wasu sun nan ma suka kwana wasu kuma sun ajiye alamu da suka kama daga dutse galan kujera da dai duk sauran ababuwa da da a iya yin alama da shi ga abin da wasu waɗanda na tarar alayi ke faɗi
sunana Autan Hadi Mansharu wannan zaben ba ƙaramin muhimmanci yake gare mu ba sai sa bayan sallar isha mun sallah mun idan muka ce maza maza bari mu zo mu kafa layi tunda anan akai fara yin register mun ga yawan mutane
sunana Alhaji Abdullahi an dai tun cikin karfe 3 muna nan ga muna mun kai sallah asubahi eh mun tadda kamar guda goma wani da gari ba haka ba muna da sa haka ya sai dai insha Allah
a mazabar Okanko Central na tuntubi wasu jami'an zabi don jin ko ko mai na tafiya yadda ya kamata da kuma kokarin sanin adadin zabe da aka yi ya zuwa karfe 12 lokacin da nake ruwaito wannan labari
nine Yakubu Hamidu nine presiding officer center C150508 komai ya je yanda muke so shi ba inda na check ko na duba mun samu almost 215 da suka kan center munga 215
ayyadi mutane ne da su yi ne 706 inda da vote nan sai kan center ga shi muka samu 215 so far
sunana Hamza Akirga Yunus ina presiding officer na center mu C150509A ko haka cikin wannan lokaci mutane 576 aka rajista su a wannan polling station har yanzu wannan lokacin nan na je mutane 197
suka yi vote
nan
ga abinda wasu da sun ka jefa ƙuri'unsu ke faɗi
sunana Hadiza Safiya
kin jefa ƙuri'a
na jefa nan kai
ya mu kin jefa nan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa ya kike ji yanzu
a yanzu dai alhamdulillah tunda dai na samu na jefa ji komai ya ni
sunana Yahaya mazaban unguwa Adarawa sunayi yanayin da su kwakwai na ilhamu banda muka tsammani mani kai na da kanshi ban same shi haka ba don election na tafiya daidai yanzu haka magana nake yin ba layi ana jiran mutane su fito zuzu
zaɓe dai ya zuwa yanzu haka da nake wannan rahoto ko mai lafiya sai dai abu da ba a rasa ba kamar a gundumar Ewutu Sanya East cikin jihar tsakiya inda aka ba da labarin an yi artabu har da halbi da bindiga inda aka ce wasu sun samu raunuka Ridwanullah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana